download music at HouseofSongs.com.
Matang arewa, matang arewa, yellow boa house azo, ibobia, wazobia. Matang arewa, yellow boa house azo, ibobia, wazobia. Matang arewa martabane deku, dolari na geishe ku, Nigeria send ku, martabada halayen ku. Nina da labari ya mata amma matan arewa ne ina shiga garuruwa kala kala ni ban ga kamar ku ba naje Kano Katsina har ma na leka Zamfara naje Kebbi naje lafiya har Yola na biya naje Kaduna na shiga Abuja na dawo Zaria naje garin Jisawa da Gombe Bauchi ma na biya matan arewa Matang arewa, yellow boa house azo, ibobia, wazobia. Matang arewa, yellow boa house azo, ibobia, wazobia. Giga fasangwa ne da buzuke bayani ya sun yau bayanin zance mara muni zancen da ba ta bo jikin ta balle ta yi nuni ya sarki rabbani ka rabe nisani to zan yi gabatarwa sunana Adam dan Kaduna haifaffe daga Zango haba malam take na prince yarima na mawaka kajifa ina salima kajifa ina halima kajifa ina karima matan arewa yellow boa house azo ibobia wazobia matan arewa yellow boa house azo Ibobia,
Alewa suna da kirki, gasu da zama da roko amana, ilimi suna da shiga aiki, a rukun addini babu kamar su. Mata Alewa suna da kirki, gasu da zama da roko amana, ilimi suna da shiga aiki, a rukun addini babu kamar su. Kano me je ko ta zabke ni, aladu kaskiya za ni fadi, yawo duniya gari gari, na hadu da mata iri iri.
Matang arewa, matang arewa, yellow boa house azo, ibobia, wazobia. Matang arewa, matang arewa, yellow boa house azo, ibobia, wazobia.